sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 30 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bakin haure ta kammala ziyarar aiki a Niger, inda suka gana da hukumomi da kungiyoyin farar hula da kuma waɗanda suka daina safarar mutane da nufin tattaunawa don samun hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. Za kuma a ji cikin shirye-shiryenmu na zaɓe da muka fara akan tarihin jihohin Najeriya, yadda shugaban kasa a zamanin mulkin soja marigayi Janar Murtala Ramat Muhammad ya ayyana Abuja a matsayin wurin da zai zama sabon babban birnin kasa a shekarar 1976 da dai sauran bayanai masu alaka. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni, amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Wani mummunan tashin bom ya ruguza wani masallaci mai cike da jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinan Litini, ya halaka masu ibada akalla 61, ya kuma raunata wasu sama da 150. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar fashewar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa aikin wani dan kunar bakin waki ne a cewar yan sanda. Wani jami'in yan sanda ya tabbatar ma muryar Amurka adadin waɗanda abin ya rutsa da su, yana mai fargabar cewa adadin mace-macen na ma iya karuwa saboda har yanzu ba a san inda wasu suke ba, kuma akwai wasu gawarwakin da ba a tantance ba. Wannan lardi na ƙasar Pakistan na makwabtaka ne da ƙasar Afghanistan, kuma ya sha fama da hare-haren yan ta'adda a yan watannin nan. Akasari tashe-tashen hankulan da suka faru a baya, haramtacciyar kungiyar nan ta Tahrir-e-Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da Taliban ta shiyar Pakistan, ita ce ta yi ƙirarin kaiwa. Mutane wajen 10 sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Siriya, ciki har da 3 da suka mutu a yau dinan Litini, a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi. Wani kwamanda mai ra'ayin Iran na daga cikin mutane 3 da suka mutu a hare-haren jirage marasa matukan na yau Litini, a cewar kungiyar ta bibiyar yaƙi a Siriya don kare 'yancin ɗan adam mai headquata a Burtaniya. Ta ƙara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma, inda har wasu mutane 7 suka mutu. An auna motar ɗaukar kaya na kwamandan a lokacin da yake kan duba inda aka kai harin na yammacin jiya Lahadi, wanda ya wargaza wata tawagar motoci 6 masu firiji waɗanda ke ɗauke da makaman yaƙin Iran daga Iraki zuwa Siriya. Babu wata ƙasa da ta ɗau alhakin kai harin, to amma Isra'ila ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-haren jiragen sama da na makamai masu linzami kan mayaƙa masu samun goyon bayan Iran da ma sojojin gwamnatin Siriya, inda sojojin Amurka su ma ke wasu ayyuka. Wasu hare-haren da Rasha ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane 3 jiya Lahadi, baya ga wasu 6 da suka ji raunuka. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya sake bayyana wato buƙatar ƙasashe ƙawayen Ukraine da su hanzarta tura ma Ukraine ɗin kayan yaƙi kamar yadda suka yi alkawari. Zelensky ya kuma ce gidajen iyalai da wani asibiti da wata makaranta da wata tashar bus da wani ofis ɗin tura wasiƙu duk sun wato wannan hari ya shafe su. Rasha da Ukraine sun yi ta bayanai masu cin karo da juna jiya Lahadi kan kowa yake iko da yankin ƙasar da ke kusa da Balantana a sashen gabashin yankin Donetsk. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau dinnan Litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi mara matuki a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar kasar ta Iran, a cewar kafar labarai Tasmin mai alaka da gwamnati a Ukraine, wadda ke zargin Iran da samar marasha ɗaruruwan jirage marasa matuka waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula a biranen ƙasar Ukraine da ke nesa ma da fagagen daga. Wani babban hadimin shugaba Volodymyr Zelensky ya alakanta harin da aka kai a Iran ɗin da yakin da ake yi a Ukraine. Mikhailo Potelki ya tura wani sako ta Twitter jiya Lahadi mai cewa, tashin bom da dare a Iran, ai dama mun ja kunnen ku. To amma wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa da alamar Isra'ila ce ta kai harin. India za ta zama kasar da ta fi yawan mutane a wani lokaci a wannan shekarar, inda za ta rance China a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Haka da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure ta kammala ziyarar aiki a Niger, inda suka gana da hukumomi da kungiyoyin farar hula da kuma waɗanda suka daina sana'ar safarar mutane da nufin tattaunawa don samun hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. Daga birnin Agadez ga wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure sun bayyana ci gaba da taimakawa Niger wajen shawo kan matsalolin bakin haure da ke kwarara a ƙasar zuwa nahiyar Turai da kuma samar da kyakkyawar alaka tsakanin al'ummar ƙasar Niger da kuma bakin hauren. Sun bayyana hakan ne a yayin ganawarsu da hukumomin jihar Agadez da kuma kungiyoyin farar hula da mawakilan da suka yi watsi da safarar bakin hauren. Oscar Safari, jami'i a hukumar da ke kula da bakin haure a Niger, sun zo Niger ne domin bayyana aniyarsu ta goya hukumomin kasar baya domin shawo kan matsalolin bakin da ake samu. Kasar Niger na a matsayin manyan kasashen da suke harkokinsu a duniya, musamman ganin yadda ake amfani da kasar wajen tafiye-tafiye a Afirka. Saboda haka ne ma muke shirin ɗaukar matakan da suka wajaba a gare mu domin samar da alaka mai kyau tsakanin al'umma da bakin haure. Da haka batu ne da muke mai da hankali sosai ko muke sa ido domin magance duk wani tada zaune tsaye tsakanin jama'a da su bakin hauren. Niger dai da kungiyar tarayyar Turai sun dauki kwararren matakai dangane da kwararar bakin haure. To sai dai hukumomi a yayin ganawar sun bukaci ga kasashen da su samu hanyoyin magance matsalolin da bakin hauren ke haddasawa. Abubakar Muhammad, magajin garin Durku.
Migrant wannan da suke zuwa su yi traversing Niger, su ta yi Libya ko Algeria, sai su rase teku su ta yi wajen Italia da wani kasan Turai. Wadansu suna mutuwa bisa hanya, wadansu suna shan wahala, wadansu ana maida su a harkoki da yawa ne. Bisa wannan ne ake nazari menene ya kamata a yi don wannan abubuwa a saida su. Mutane yanzu ba su bin hanya daidai su ta yi tunda an hana. Sai su ta yi wani hanya daban, mutane suna mutuwa bisa hanya, babu wani ruwa, babu abun cikin desert. Wanga shine masalan namu duka. Lalle gwamnati ta sa partners sun zo, amma har yanzu abun ya yi yawa.
A cewar kungiyoyin fararen fular, kasancewar su bakin haure a Niger akwai su ka'idodi da ya kamata su bi na mutunta jama'a da suka tardo a cikin kasar. Da hakan ne kawai za a iya samun alaka tsakanin bakin hauren da kuma al'umma. Abdurrahman Biyanu, ɗan kungiyar farfulla a Agadez.
Indai tahiya tana ta tahiya, kuma ya zamanto waɗannan bakin hauren suna hauda wasu abubuwa waɗanda muka shagani can baya, kamar ta da hankali da tarzoma bisa ga zamansu da kansu. To wannan abu yana iya shahen zamantakewar su da al'umma.
Sautari dai ana samun cece kuce tsakanin tsofaffin da suka yi watsi da safarar bakin haure da kuma gwamnati, inda suke ganin gwamnatin da rashin cika musu alkawalla, yayin da gwamnatin ke ganin cewa kungiyoyin ba su bi yadda take so. Ahmadu Umaru, shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure, ya bayyana yadda za a samu mafita.
Mafita abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi, tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyyar nan ta bakin haure. Alkawalla da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi. ya kamata a ce a yi shi, a samu matasa aiki, abin da aka ce za a musu.
A garisidi na a matsayin babbar matattara ga 'yan asalin ƙasashen Afirka kudu da Sahara da ke amfani da ita a yunkurinsu na zuwa cirani, to sai dai hukumomin ƙasar ta Nijar na iya ƙoƙarinsu domin shawo kan baƙin waɗanda ke jefa rayukansu a cikin hatsari. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla, a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To bari mu leƙa Najeriya don duba shirye-shiryenmu na zaɓe da muka fara gabatarwa a kan tarihin jihohin ƙasar. Yanzu za mu sake duba yadda shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja murgaye Janar Murtala Ramat Muhammad ya ayyana Abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin Najeriya a shekarar 1976. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ke garin Abuja ta haɗa mana shirin.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja marigayi Janar Murtala Ramat Muhammad shi ne ya ayyana Abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin ƙasar a shekarar 1976. Amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar 12 ga watan Disamba na shekara 1991, lokacin da ta zama babban birnin tarayyar Najeriya, wanda a da garin Lagos ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a ƙidaya da aka yi a shekara ta 2006, an ce birnin na da mutane 776,298, wanda ya zo na takwas a cikin ayarin manyan birane a ƙasar. A shekara 2015, birnin Abuja ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi ƙiyasin mutane sun kai miliyan 6 a shekara ta 2016, wani abu da ya sa birnin ya zo na biyu mai yawan mutane bayan birnin Lagos. Gwamnatin tarayya tana nadawa birnin ministoci guda biyu, da babban minista da kuma karamin minista. A yanzu akwai minista Muhammad Musa Bello da mataimakiyarsa Rahmatu Tijjani Aliyu. Minista Muhammad Bello shine na 16 a cikin ayarin waɗanda suka riƙe birnin tun daga 1976. Abuja ba jiha bace, saboda haka ba sa yin zaben gwamnoni sai zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda 6. Ana zaben shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara 3. Shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya, wato Resident Electoral Commissioner a Turanci, Alhaji Yahaya Bello, ya yi ƙarin haske.
Muna Abuja muna da Senate seat kwaya guda 1, muna da House of Reps kwaya guda 2, sai zaben shugaban ƙasa wanda za a yi. A yanzu duk wani kayan aiki a yi wannan zaɓe, in Allah kai mu ranar 25, kashi fiye da 85 suna nan, ko nan office ko suna area council dinmu, ƙananan hukumomin mu guda 6. Abinda ba sa nan yanzu ya rige guda 3, su ne ballot papers, katin zaɓe. Saboda wannan muhimman abubuwa ne, sai an kusa zaɓe suke zuwa, sai kuma rige sakamakon zaɓe takardar shi ma baya nan, an kusa sannan zai zo. Sannan mabi da su mutane da za su yi mana aiki, training dinsu an kusa yi yanzu.
Akwai 'yan asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar Bagi ne tun fil azal. Suna da shugaban ƙungiyar 'yan asalin birnin tarayya wanda aka fi sani da Owida. Pastor Ɗanladi Jeji ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin, musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, da kuma yadda ya shafe su.
Original Inhabitant Development Association Owida, muna wayar da kan mutanenmu duka, kowa da kowa ya samu katin zaɓensa, kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so, wanda zai fitar da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a Najeriya gaba daya. Na biyu, muna tambaya, muna roƙo, shin muna zaɓe ga Federal Capital Territory ne ko Abuja ne? Muna so shugaban ƙasa wanda shine governor na birnin tarayya ya share mara hawaye, ya bar wannan wuri mu samu jiha na Najeriya mu zama 37.
Bayan wannan bayani na Pastor Ɗanladi Jeji, Shine yasa na tambayi malama Zainab Aminu, jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zabe ta ƙasa, wanda sune na wingin zaben kananan hukumomin shida din yara ta yi a wuyar su, ko yaya ake ciki bana za a yi zaben kananan hukumomin ne, ta yi ƙarin bayani.
Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya Abuja su zaben da za su yi shine na 25 ga wata Fabrairu, wato zaben shugaban ƙasa da kuma zaben ƴan majalisa. Dama zaben su ciyamomi ne da kansuloli, wato shugabannin kananan hukumomi kenan, area council da kansuloli, kuma hukumar zabe ta ƙasa mai zamar kanta ita take shirya wannan zaben, take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan Fabrairu. Saboda haka sai bayan shekara uku, in Allah ya kai mu shekara ta 2025, shine za a sake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi din area councils da kuma kansulolin.
Ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana.
An gaishe ki Madina Dauda. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya hada mana daga Najeriya akan batun canjin sabbin naira.
A Najeriya, babban bankin kasar wato CBN ya kara wa'adin kwana ki 10 don baiwa al'ummar kasar damar yin musanyar kudadansu kafin sabon wa'adin ya cika. Gwamnan CBN Emefiele shine ya bayyana hakan cikin jawabin da ya ga manema labarai a birnin Abuja. Yace mun tura wakilai na musamman ya zuwa dukkan fadin tarayyar kasar nan da mun taimakawa 'yan Najeriya damar samun musanyar kudadansu kafin wannan sabon wa'adi ya cika.
We deployed all our staff, particularly those of the grades of assistant director, deputy directors and directors in Abuja, to proceed to all CBN branches nationwide to join the mass mobilization campaign and monitoring program, working with the deposit money banks, agents and our branch controllers across the 36 states of the federation.
Yace mun tura manyan jami'ai na musamman masu rike mu da mukamin director, mukaddashin director da kuma mataimaka director ya zuwa dukkan rassan babban bankin Najeriya da ke hedkwatocin jihohin kasar nan 36 da kuma Abuja, don yin aiki tare da masu ruwa da tsaki game da batun musanyar kuɗi ta hanyar sa ido tare da kula da yadda bankunan kasuwanci ke aiwatar da batun aikin canjin kudade. Yace an yi hakan ne domin tabbatar da an bi dukkan ka'idoji da kuma sharaddar da aka gindaya tare da shugabannin rassan babban bankin na Najeriya CBN a jihohi, wato controllers da kuma manyan jami'an bankunan kasuwanci.
Although we have received some reports of breaches by some bank branches, we have agreed with the executive chairman of the EFCC and ICPC to assist us by sending their staff to all CBN and bank branches nationwide to join in monitoring the implementation of this guideline.
Dr. Emefiele ya ce ko da yake dai mun samu korafe-korafe a game da yadda ake musanyar kuɗin a wasu bankunan kasuwanci, amma yanzu mun sami haɗin kai na yin aiki tare da manyan jami'an hukumomin EFCC da kuma ICPC, wanda yanzu za su tura dukkan jami'ansu ya zuwa rassan CBN da ke jihohin ƙasar nan don sa ido tare da lura da yadda ake gudanar da aikin musanyar kuɗin don tabbatar da an bi ka'idojin da aka shimfiɗa. Abin farin ciki a nan, in ji gwamnan babban bankin, shi ne cewa sun sami nasarar sama da kashi 75 na naira biliyan 2,700, wato triliyan 2.7 a bankunan ƙasar nan. Ya ƙara da cewa yanzu galibin 'yan Najeriya da ke yankunan karkara da kuma birane, musamman tsofaffi da kuma masu rauni, sun sami sukunin canza kuɗaɗensu. In baya ga waɗanda suka wawuri kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba suka handama. Dr. Emekale ya kuma yi kila ga waɗanda suka tsiba halattattun kuɗaɗensu a gida da su ɗauka zuwa ofishin CBN na Najeriya da ke hedkwatocin jihohi don a musanya musu kafin wannan sabbin wa'adi ya cika.
Based on the foregoing, we have today sought and obtained Mr. President's approval for the following: 1. A 10-day extension of the deadline.
Gwamna Emefiele ya ce mun sami amincewar shugaban ƙasa na mu ƙara kwanaki 10 akan wannan wa'adi da ya ƙare yau don mazauna karkara da kuma dai sauran al'ummar Najeriya su samu sukunin canza kuɗaɗensu kafin wannan sabon wa'adi ya cika. Tun da farko dai Majalisar Dattawan Najeriya ta yi zamanta a ƙarshen mako inda ta ƙara nan wa'adi daga yau 31 ga wata ya zuwa 10 ga watan Fabrairu da za mu shiga gobe, inda majalisar ta yi zamanta ƙarƙashin jagorancin shugabanta Ahmed Lawan.
Roll date from 31st January to 31st June 2023.
The majority of our people live in rural areas where there are no banks and there are no even POS. So it is appropriate to extend the time as suggested in the motion.
From 31st January to June 31st, 2023, say aye. Those against say nay, the ayes have it.
Yace waɗanda suka ce ai su ne suka yi rinjaye, saboda haka wannan al'amari doka ta tabbata. Amma yanzu ai iya cewa sawun giwa ne ya taka na raƙumi. Amma tabbas mazauna yankunan karkara a jihohin da suke fama da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane suna cikin tsaka mai wuya, kamar yadda wannan bawan Allah yake faɗi.
Ni sunana Sharhabila Abubakar. Sanadiyar zuwa na gusto gaskiya matsala ce ta sanadiyar canjin kuɗaɗen ga shine ne zo ni ma ina so zan samu kuɗi daga magalin mai tarko ƙaramar hukumar mulkin gusto. Asiri gaskiya mu ga yanayinmu, kaga irin mu da mutanen karkara ne can ba ma kowa yake da account, bidan ga irin ƙauyuyukan garinmu ana iya samun garin da babu ma wanda adda account. Amma yanzu gabaɗin shagunan mafi akasari rihe suke wa'anda an buɗe, kuma in ba an zo da sabbin kuɗi ba to ba su ansa. Kuma ko da a ce ka ɗan samu sa'a ka je da sabbin kuɗi, akwai ƙarancin canji. In dai ba 500 za ka kashe ba ko naira 1000, to gaskiya kuɗin ma sai su gagara kashe. To shine matsalar da muka fuskanta maganar gaskiya. Gaskiya yunwar da ake ciki ga yanzu can lungun magamai da ɗan Saro zuwa ɗan Gulbi, gaskiya abin ya ɓaci. Ga matsalar hanya akwai ta, sannan ga matsalar kuɗaɗen ga nan babu mai shiga da kuɗi saboda diban matsalar hanya, kuma kuɗin da a can ana so a hito da su a kawo su banki, kuma kowa tsoro ya kaji.
Sunana Abubakar Garba Dan Sadau, ƙaramar hukumar mulkin Maru Hassan Fara State. Akwai wasu 'yan uwanmu wanda ke turo mana kuɗi nan domin mu tura musu a samu canji a tura musu can. To matsalolin da ke faruwa yanzu irin yankin ma Dan Sadau wa'inda babu lokacin da za a ce a ɗauko kuɗin nan ma a zo da su nan domin a yi canjin nan. Wasu wurare an kulle shaguna ba an san kuɗin nan, kuma kuɗin nan ba su samun da za su shiga cikin karkaran nan. Wa'inda jiya ma akwai wanda ya kira mu ya ce mana sun ɗauko kuɗin nan domin su kawo su na a masu canji an tare, kuma sama da miliyan 20 an anshi su ga hanyar Dan Sadau.
Mu da muke so mu dan samu 'yan kuɗaɗen da za mu je ci a ɗan hirin dumu, to mu nan bankin ma bakin 20,000 ake bayarwa. Kuma ni da ma na zo samun ko 20,000 ɗin ma ba su samu ba sai dai wani ya taimaka ya ban 15,000 kafin kuɗin su samu. Yanzu komawa ma zan yi dole.
Sanshi Malumfashi, Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Haka da Sani Malumfashi. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yusuf Lawan ya koma FC Aroka daga RZ Beijing. Kungiyar da ke buga Premier League FC Aroka na kasar Portugal ta dauki dan wasan Najeriya Yusuf Lawan. Lawan ya amince da dukkanin sharuɗar, kuma ya koma Aroka daga Azerbaijan Naft PFK. Dan wasan mai shekaru 24 kuma dan wasan gaba ne da na gefe, ya buga wasanni 88 a duk gasar Naft PFK. Ya zura kwallaye 6 tare da taimakawarsa har 19 aka zuba kwallaye. Na zabi FC Aroka ne saboda club name mai kyau tare da kusanci da magoya bayanta. Lawal ya shedawa shafin yanar gizo na kungiyar bayan da ya nuna jin dadin sa da komawa kungiyar. Ina son in taimaka wa kungiyar don cimma matsaya mafi kyau. Zan yi iya kokari na kuma in fafata wajen nasarar kungiyar, inji shi. A daren jiya ne Zaidu Sanusi ya lashe gajar Portugal Ejako da kungiyar Porto. Tun a watan Nuwamba yake jinyar raunin da ya samu, amma ya koma taka leda a jiya ko a shekarar da ta wuce. Dan wasan dan asalin jihar Kebbi Zaidu Sanusi ne ya ci kwallon da ta yi silar kungiyar gasar ta FC Porto ta lashe kofin Premier a gasar Portugal. A bangare cinikayya kuwa Atletico Madrid na shawarar sayar da Fred Stories tare da FC Barcelona na son sayan John Felix. Don haka ana iya la'akari da musayan yan wasa. FC Barcelona dai na son hada yan wasan gaba guda uku tare da Dembele, Lewandowski da Joey Felix. Arsenal ta kara tura ta yin kudi Euro naira miliyan 70 kan Moses a yammacin jiya Lahadi, inda nan take kungiyar Brighton ta yi watsi da wannan ta yin. Ana sa ran kungiyar Arsenal wadda ke jagorantar teburin gasar Premier za ta sake komawa da wani sabon tayin nan gaba. Kungiyar wasan kwallon kafa na Chelsea ta dawo tattaunawa kai tsaye da kungiyar Benfica kan sayan Izo Fernandes, inda Chelsea suka shirya biyan Euro naira miliyan 120 kudin sayan sa. Sai dai kuma club din kasan sa na Portugal Benfica na son ci gaba da rike shi. To ko menene ma masanan harkan kwallon kafa za su ce akan wannan batu na shirin musayan ɗan wasa da kungiyar Barcelona ke shirin yi da kungiyar Chelsea? Ga Umar Usman, kwararre kuma masani akan harkokin wasa a Nigeria.
To Lado, idan ka dubi a yanayin duniyar wasanni da ake ciki a yanzu, duk da dai an shiga rabin kakan wasa na bana da ake ciki wanda na 2022-2023, inda ita kungiyar Barcelona take neman takuranta ta Atletico Madrid da su saida mata shi wannan Jonin Flick, inda shi kuma Jonin Flick daman tun daga farko yana nuna ma ita Atletico Madrid din lallai shi fa yana kokarin ya bar su ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Lado Salisu Garba. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To a takaicen, wani mummunan tashin bom da ya ruguza wani masallaci mai cike da jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau din Litini ya halaka masu ibada akalla 61, ya kuma raunata wasu sama da 150. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar Peshawar headquarter lardin Khyber Pakhtunkhwa aikin wani dan kunar bakin wake ne a cewar yan sanda. Wani jami'in yan sanda ya tabbatar ma muryar Amurka adadin waɗanda abin ya rutsa da su. Yana mai fargabar cewa adadin mace-macen ma na ma iya karuwa saboda har yanzu ba a san inda wasu suke ba, kuma akwai wasu garuwakin da ba a ma tantance ba. Mutane wajen goma sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Siriya, ciki har ma da uku da suka mutu a yau ɗin Litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi. Wani kwamanda mai ra'ayin Iran na daga cikin mutanen da suka mutu a hare-haren jirage marasa matukan na yau Litini, a cewar kungiyar ta bibiyar yaki a Siriya don kare yancin dan adam mai headquarter a Burtaniya. Ta kara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma, inda har mutane 7 suka mutu. Wasu hare-hare da Russia ta kai a birnin Kherson na kudancin Ukraine sun kashe mutane 3 jiya Lahadi, baya ga wasu 6 kuma da suka ji raunuka. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya sake bayyana bukatar kasashen kawayen Ukraine da su hanzarta tura ma Ukraine din kayan yaki saboda ta iya kare kanta. Iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar Ukraine da ke birnin Tehran a yau din Litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi mara matuki a lardin Istafan wanda ke yankin tsakiyar kasar ta Iran, a cewar kafar labarai ta Tasmin mai alaka da gwamnati. India za ta zama kasar da ta fi yawan mutane a wani lokaci a wannan shekarar, inda za ta zarce China a cewar Majalisar Dinkin Duniya. bayan da China ta bayyana a wannan watan cewa yawan mutanenta ya ragu a karan farko cikin shekaru 60. Kwararru sun ce mai yiwuwa ma tuni ma India ta zarce China a yawan mutane.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta yi taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Suleiman Yarwa nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.